addu'a ta 87 raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan 3 marrat shima ana yi sauban ibn bujdud radiyallahu anhu shi ruwaito wannan daga annabi sauban ibn bujdud bujdud Allah ya dade shi ce ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fada cewa duk mutumin da yayi wannan addu'a da safe sau uku ya kuma yi wannan addu'a da yamma sau uku kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yawm al-qiyama hakki ne akan Allah ranar tashin kiyama zai yadda da shi mai yin wannan addu'a da safe sau uku da yamma sau uku to insha Allah alƙawarin ubangiji ran tashi alƙiyama yana cikin waɗanda Allah ya yadda da su yana cikin waɗanda Allah ya amince da su mai yin wannan addu'a raditu billahi rabban na yadda da Allah shine ubangiji na kamar ka samu kana'a kana da yaqini kana da confidence cewa ubangiji shine mahaliccinka kuma ya ishe ka kuma baka nemi taimakon wani bashi ba shine raditu billahi rabban la rabba siwahu wa huwa rabbi wa ma'budi bani da wani ubangiji ba Allah ba shine ubangiji na shine abun bautata tabaraka wa ta'ala wa bil islami dinan na yadda da musulunci shine addini na mana baka da wani addini da kai yadda da shi kake kansa kake rayuwa akai kake neman Allah ya kashe ka akan sa in ba addinin musulunci ba baka kokarin neman wani addini ba na musulunci ba Allahu akbar wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan kuma ka yadda cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine annabinka ma'ana baka da wani annabin da yafi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to manzo Allah ya ce a cikin wannan hadisin duk wanda yayi wannan to haki ne akan ubangiji ran tashin kiyama insha Allah Allah ya yadda da shi ah ba kai ma ka ce ka yadda da Allah ba raditu billahi rabban ko kuma wa radita bil islami dinan ko kuma wa radita bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan to kai ma yawmal qiyama Allahu yarda anka Allah zai yadda da kai wanda Allah ya masa arziki yake yin wannan addu'ar kullun sau uku safe da yamma Allah azurta mu dai wannan riwaya ce ingantacciya Ibn Sinni ya fada ita a cikin amalul yawmi wal layla kuma Sheikh bin Baz ya inganta wannan hadisi din ko da yake Sheikh Albani shi kuma ya raunana kamar yadda shin al-kalimut tayyib amma wasu malamai sun ce ya inganta kamar yadda Sheikh bin Baz ya inganta shi rahimahullah